سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا جوات الربيع الأول بجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دع مكزوا مدينة دبوت أياد نريه له دع أربعين دبيو وان دي دي دع شرندا تقص جوات غوما شكرة تدبو بيو دع شرين ميلادية كما يندم كسابها دوا a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna na Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 9 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta gabar da malamin yake cewa anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kullu وتبين للناس فعل الناس الاتباع قرقشن wannan Sheikh Fauzan yace mana sharhi har muka kare wannan darasi na wancan sati ma'ana sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'a sahabbai kenan wayannan sun kyautata al'amarin addini gaba dayansa babu wani abu da ake bukata na addini face ya riga ya kyautata ta wadannan hanyoyi guda biyu da haka addini na gaskiya ya riga ya bayyana ga mutane abin da ya rage wa mutane kawai su bi a gargashin wannan muka yi ta bayani har lokacin mu ya abin da haka zamu shiga gaba ta gaba insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mun shige ta ita ma akan qauluhu zamu tashi ko inda malamin yake cewa shi addini shine kawai abin da yazo daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine addini ba a dora fahimtar addini ko kuma ba a dora addini akan kwakwalan wasu mutane ba ko ra'ayoyinsu haka ilimin addini daga wajen Allah yake daga kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka karkabi wani abu da san zuciyarka wannan sai ya sa san zuciyar sai ya sa ka fita daga addini domin ba wata hujja da kake da isha da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi wa al'umma sa bayani na wannan addini haka sahabbansa su ma sun yi iyakar iyawar su wajen bayanin addini da haka abinda ya rage maka da ni da sauran masu sauraro shine kawai mu bi to a karkashin wannan sharhin sai muka zo gabar da malamin yake cewa ilmuhu indallah shi ilimin addini shine daga wajen Allah yake wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam inda addini ne kuma wata wani al'amari ne na duniya to wannan kila kana iya neman sa ga wanda Allah ta'ala ya bashi wata fahimta ko ya bashi wani ainihin wato wata basira ta ilimin duniya amma ilimin addini ana samun sa ne qala Allahu qala ar-rasul ana samun sa daga Allah madaukakin sarki daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malam Fauzan yace umuruddini tawqifiyya al'amuran dukkan suka shafi addini tawqifiyya tsayayyu ne abinda ake kira tawqifi ba za ka yi ba sai an ce kai al'amarin addini ba za ka yi komai ba da sunan addini sai an ce kai wannan shine tawqifi duk sallolin nan yin cewa akai mun shi sa muke yin su kuma an gaya mana sau nawa ake so mu yi su a ranar sau biyar kowace an faɗi rakawoyin ta kuma kowace an gaya mana me za a karanta a kowace raka'a in an yi ruku'u me za a ce in an dago me za a ce in an tafi sujada me za a faɗa
baka isa ka kara ko ka rage ba waye kifa inda amrihi wa nahayi dan haka al'amuran da suka shafi addini al'amuran da suka shafi rayuwa kuma an ba kowa gurgudan ilimin ka da dagewarka da fafutukarka da bincikenka zaka iya mora ko ka mori wani abu na duniya da waninka wanda ya tsaya lalaci ko jahilci ya lullube shi bai amfana ba amma addini ba za ka daga kafa ka dora ba sai addini ya ce daga shi yasa suka ce asalin komai a ibada karkai shine asali asalin komai a mu'amala kai duk wata mu'amala asali kai sai wadda shari'a ta jawalaye tace banda mu'amala iri kaza banda mu'amala iri kaza amma ibada asali a ibada shine karkai sai wadda shari'a tace yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza Allah ya sa an gane bambancin ababun mu'amala ababun sutura ababun abinci ababun mu'amaloli asali shine komai halal ne sai wanda shari'a ta ce banda shi amma ababun ibada asali komai karkai sai wanda shari'a ta ce yi kenan abu ba zai zama ibada ba sai in shari'a ce ta ce ibada ne shine ma'ana umuruddin al'amuran addini gabaɗayan su tauqifiyya ba a yin gaban kai ba a ƙarawa ba a ragewa la budda min al adilla sannan ba a karka kuskura kai kwanka sai da zakara a babin ibada karkai kar sai ka zo ka rakito ibada sannan ka tafi neman mata dalili asali shine nemo dalilin sannan ka yi ta rigima duk da ake fama da ita yanzu shine sai mutun ya dauko ta ibada ya tai sai an zo an far masa an cin masa sai kuma ya tafi neman hujja malam abdurrahman al-akhdari cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi bai halatta ba kwata kwata a babin ibada ka aikata kowace irin ibada sai ka san meye hukuncin Allah akan wannan ibada ya ce ayi ko bai ce ayi ba idan ka babu zancen ga wata ibada tana da kyau ba a tambaye ka kyanta ko rashin kyanta ba kai ba kai bane mai shar'antawa dan haka duk wata ibada ko duk wani al'amarin addini tauqifi ne ana gaya ma a tsaye ka cak la budda ba makawa in zaka yi shi min al adilla sai ka zo da dalili anillah kuma dalilin ba na kashin kanka ba dalili daga Allah wa rasulihi sai kuma manzansa su kadai ne ake kafa hujja da maganganun su fi umurid din amma ba a cikin al'amuran addini al'amuran duniya ka iya ka nemo wani masani ka kafa hujja da maganarsa ka nemo wani likita kai hujja da maganarsa ko ka nemo wani masanin engineering kai hujja da maganarsa a duniyance a ce shi ya kirkiro kaza ko ya gano kaza ko ya yi research akan kaza amma addini dalili ake nema daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yutaqayyadu bima jaa fil kitabi was sunna min umuriddin ana iyakantuwa ne ko da abin da yazo daga a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah daga al'amuran addini in dai al'amari addini ne to ana da baybayuwa a taqaitu da abin da yazo a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah wa tutrakul muhdathatu ayi watsi da dukkan wasu kirkirarrun al'amura fararru wal bid'u da bid'o'i allati ma anzalallahu biha min sultan bid'o'in da dai Allah bai taba saukar da wani dalili ko hujja akan yin bid'a wa in kana ahluha yarunaha dinan ko da masu yin wannan bid'ar suna ganin addini suke ba zai zama addini ba wajen Allah Shehu Usman dan fodiyo ya kawo labarin wani asalin tasbihi da ake yi a sallah sunna ta zo da shi asalin tasbihi in an idar da sallah an yi sallama bayan zikiran da ake yi akwai subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa karshe wani da yaji wannan yaji falalar da aka faɗa sai ya ce to shi duk kowanne 100 zai dinga yi da hakan yazo subhanallahi sai yayi 100 in yazo alhamdulillahi sai yayi 100 in an zo allahu akbar sai yayi 100 wata rana ya kwanta sai ya mafarki a mafarkin sai aka nuna masa an tashi alkiyama an zo an yi layi mala'iku suna ta ba da lada ga waɗanda suka yi tasbihi na bayan sallah. Aka zo daidai kansa ya ga an tsallake shi, an ci gaba da lissafi daga na bayansa, su ma duk ana karɓa ana assessing ɗinsu suna wucewa. An ka gama kaf, mala'iku sun tattara takardunsu za su tafi, ya ce to ni ba a yi min nawa, ba a ban nawa sakamakon ba. Suka ce na me fa? Ya ce na tasbihi. Aka ce ka fa yi tasbihin nan? Ya ce ai shi ba ma wai ya yi tasbihin ba, shi da aka ce 33,300 ya dinga yi. Su ce ayya, requirement ɗin da aka bamu ba 100 a ciki. Mu Allah cewa yi wanda ya yi tasbihi yanda Allah ya ce a yi mu a bashi lada. Da kai 100 nan waye sa ka kai? Kawai ya tashi daga bacci sai ya ce alhamdulillah da mafarki ne ma. Shikenan sai ya koma maganar mai ahalari waye kifa inda amrihi wa nahyi, sai ya koma daidai wa daida. Dan haka malam yana ba mu karatu ne mai tsadar gaske, wanda a kuma lokacin da ake da bukatar irin wannan karatun, yace addini nan in dai al'amarin addini ne to ka neme shi cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kayi watsi da al-muhdathat, dukkan wasu fararrun al'amura wa'inda ba su da gurbi a Qur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da zaman wannan ibadar ba, to kayi watsi da ita. Wal bid'u, da kowace irin nau'in bid'a wadda babu wata hujja daga Allah akan yinta. Wa in kana ahaluha, akwai fa 'yan bid'a fa, akwai masu kirkirar al'amura a addini su kuma goyi baya su tafiyar da rayuwarsu akai. Malam ya ce wa in kana ahaluha, ko da masu yin bid'an nan suna ganin dinan addini suke yi, kai watsi da su kakkai. Wa yataqarrabuna ila Allahi biha, ko da suna ganin suna neman kusancin Allah, suna neman yardar Allah ne da wannan bid'ar, ba a neman yardar Allah da bid'a. Yanda ka san Allah madaukakin tsari ya tsadi shirka, haka ya tsani bid'a. Domin kamar yadda muka sha karantawa, ita shirka tana kishiyanta tauhidi, kazalika bid'a tana kishiyanta sunna, haka babu wani abin yabo a cikinsu. Yanda kaga shirka fa'a take yi da tauhidi, to haka bid'a take yaki fafur da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka taba dauka kai wa Allah gwaninta dan ka rungumo bid'a, abinda za ka yi Allah ya yaba maka shine ka rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai yake cewa fa nahnu mukam la naltafitu ilaiha, ba za mu waiwaya mu kalli bid'a ba balle mu ita. Komai kankanta ta kakkare na, kace to ai bid'o'in sun zama ruwan dare. Komai kankantar bid'a inda yanda za ka yi ka guje mata. Abdullahi dan Umar ya shiga wani masallaci zai sallah, bid'a guda ɗaya aka yi kawai, ya kira yaransa almajirinsa ya zo mu tafi. Ya ce ah, akaramaka Allah, an yi kiran sallah kuma na ga za mu yi sallah ka? Ya ce ba zan taɓa yin sallah a masallacin da ake bid'a ba. Kwashe takalmansa ya fita, bid'a guda ɗaya kwashe takalmansa, ya ce ba zan yi sallah ba a masallacin da ake yin bid'a. Fana hannu la naltafitu ilaiha, don haka mu ba za mu taɓa waiwayawa ba zuwa ga bid'a. Wala nu'minu biha, ba za mu taɓa yin imani da bid'a ba. Duk roman da za a faɗa da falalar da za a faɗa ta bid'a, mun san zancen banza ne, domin ana gane abu kaza ibada ce daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma bid'a ba ta da wannan, ba ta da wannan gatan, sai dai ka ji ta daga wajen wani, ko daga wajen wani malami, ko daga wajen wani shehi, ko an samo ta a mafarki, ko kaza ko kaza. Amma ba aya ba hadisi. Da haka wannan sai dai kamar yadda muka karanta a baya, wannan ne abin ka ɗauka shi kake wa wannan ibadar, ba Allah kake bi da wannan ibadar ba, dan bai saka ba. Li anna dinallah, domin shi addinin nan na Allah, ma shara'ahu, shine abinda Allah da kansa ya shar'anta, huwa shi karan kansa Allah wa rasuluhu da manzansa, wannan shine addini. Duk abinda waninsa ya shar'anta, wannan ba zai taɓa zama addini ba, daga nan har a naɗa ƙasa. Li'anna dinallahi ma shara'ahu huwa wa rasulu, domin addinin Allah shine abinda Allah ta'ala ya shar'anta shi da shi da manzansa. Li'anna dina, domin shi addini mabaniyun ala al-ilm, an gina addinin musulunci ne akan ilimi, shi yasa dole musulmi su tashi su nemi karatu. ba addini bane da aka gina shi akan jahilci, kuma daga cikin abin da ke wahalar da mabiyansa jahilcin rashin karatun. Amma addinin da tun farkon wahayin da aka fara saukawa ce aka yi karatu, farkon wahayin da ya sauka ga manzon Allah ce aka yi ikra, addinin ikra ne shi, addinin musulunci addinin karatu ne, ba wani abu tun daga tsarki har ƙarshen abin da zaka yi face akan ilimi yake, ka nemi yanda ake yin sa ilmance. Addinin nan an gina shi ne akan ilimi, kuma shi ilimin alladhi jaa min indillah ba falsafa ba, wato shine ilimin da yazo daga wajen Allah wa rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ilimi shine alqur'ana Allahu qala ar-rasul qala as-sahaba, ala shine ilimi. Al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dhaka waswasu shayatin, yace ilimi shine wanda a ciki zaka dinga jin ana haddathana fulan am fulan am fulan am fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace abun didda kaji ba aya ba hadisi, waswasun shaytan ne kawai kai watsi da shi. Wala tattabi ahwa an-nas, kada ka biye wa soye soyen zuciyar wasu mutane. Wa ara an-nas, kar ka biye wa ra'ayoyin mutane. Ba wanda aka aiko maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda Allah zai tambaye ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mastahsaluhu, kar ka bi abinda mutane suke ganin ya kamata, ya dace, yana da kyau. Kyakkyawa shine wanda Allah ya ce mai kyau ne, ko manzon Allah ya ce mai kyau, ba abinda wani mutum yake ganin shi a wajen sa mai kyau bane. Wa ma tatabu alai, da kuma abinda suke tabibiya tsawon rayuwarsu a kansa, kar ka bi wannan. Wa huwa laysa lahu aslun fi kitabillah, domin shi irin wannan san zuciya bai da tushe a cikin littafin Allah. Aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bai da gurbin zama a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama qala alaihi salatu wassalam, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, wannan man din fa ina gaya ma ba wanda baya cikin ta, sai wanda bai kirkiri bid'a ba, amma duk wanda ya kirkiri bid'a wannan man din ta shafe shi. Man manzo Allah ce duk wanda ahadatha ya kirkiri fi amrina hadha, cikin al'amarin addinin nan ya kirkiro wata ibada, ya kirkiro wani abu, ma laysa minhu, abinda baya cikin addinin nan, fa huwa raddun, ba za a karba ba, za a maida mai da kayansa. Wannan hadithin mun karanta shi. Wa fi riwayatin, a wata ruwaya, man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, kudi ya kashe, lokacinsa ya kashe, shekarunsa ya tafiyar a wannan aikin, laysa alaihi amruna, amma fa wannan aikin babu umarninmu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace babu umarninmu akan wannan aikin da ya aikata, kowaye shi, fa huwa raddu, shi ba za a karba ba. Kallo wannan, da haka duk abin da za ka yi ka tabbatar Allah ne ya ce a yi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi ne ya ce a yi. Shi yasa alfazazi ya gaya ma wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi, abinda ya tabbata ya inganta daga manzon Allah ka yi addinin ka da shi. Don haka duk abin da ka aikata babu umarnin Allah akan wannan abin, ba umarnin manzon Allah, kuma da sunan ibada ba za a karba ba. An gaya ma ba a boye ma ba, an gaya ma ba za a karba ba, Allah ta'ala baya bukata. Abinda yake bukata shine abinda ya shar'anta ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yuridu an yakuna amaluhu salihan, malai ce dan haka tun kan lokaci ya kure mana, duk wanda yake so aikinsa ya zamanto nagari, mufidan, ya zama mai amfani a gare shi, fa alaihi bi amrayn, to wajibi ne ya lura da al'amura guda biyu. Al'amru al-awwal, al'amari na farko, ikhlasu dinihi lillah min ash-shirk, ya kokarin tsarkake addininsa ga Allah, ya tsarkake addininsa daga shirka. Kar ya zamanto kai sadaka dan Allah dan kuma wani, kar ka zama ka gina masallaci, ko ka gina bohol, ko ka gina makaranta, ko ka taimaki wani gajiyayye ko wani maraya, Allah ya yaba mutanen unguwa ma su ce kana da kirki kana taimako. To duk wanda shirka ta shiga ba ikhlasi cikin ibadarsa, man amila amalan ashraka ma'i ghairi taratuhu wa shirka, manzo Allah ce duk wanda ya aikata wani aiki ya hada Allah da wani a cikin wannan aikin, ana agana shuraka an shirk, ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya a cikin tarayya, ba a hada Allah da wani. Yace duk wanda ya aikata wani aiki komai kyan aikin sai ya hada Allah da wani su sharing, Allah ya yaba wani ya yaba, taraktuhu wa shirka, Allah ta'ala yace ni bana ciki. Da aka sharadin a karba aikin ka gashi al'amura ne guda biyu, farko ikhlas, ikhlasul amalu lillah, farkace aiki ya zama dan Allah kai shi, Allah ba shi bayan kai dan Allah sai kuma mutane suka ji suka yaba wannan daban. Kai wani aikin nagarta dan Allah kai shi, bayan abun ya wuce sai mutane suka ji sai suka yaba, kuma sai ka ji dadin yabon da aka yi ma wannan, malamai sun ce ba zai taba aikin ka ba, amma aslan aikin ka kai shi ne dan mutane su yaba, ko ya zama ma dan mutane kai, dama kaga ba Allah a ciki, wanda ma ka sako Allah a ciki kuma ka sako wani a ciki, Allah ya ce baya ciki. Al'amari na farko kenan, duk aikin da za ka yi to ya zamanto ya fita daga shirka. Wal amru tsani, al'amari na biyu, ittiba'u sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasuhu da kuma tsarkake wannan aikin, minal bid'i daga bid'o'i wal muhdathati da kirkirarrun al'amura. Allah ba zai karba aikin ka ba sai ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu. Sharadi na farko ikhlasi, sharadi na biyu mutaba'a. Idan ka rungumo wani aiki da ikhlasi dan Allah kake wannan aikin, amma ba bisa koyarwar manzon Allah ba, Allah ba zai karba ba. Sai ka tattaro wani aiki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi, amma ba ikhlasi a ciki, Allah ba zai karba ba. Wayannan sharuɗan guda biyu sune sharuɗan karba aiki, al-ikhlasu wal mutaba'a. Duk sunnarka da ruko da sunnarka in babu ikhlasi a ciki, Allah ba zai karba ba. Duk tarin aikin ka in ba bisa sunna kai shi, Allah ba zai karba ba. Shi yasa yace ba makawa an kana so aikin ka ya zama mai fa'ida, aikin ka ya zama to gyararre, to sai ka cika waɗannan al'amuran guda biyu. Da haka duk ibadar da zaka yi kai tabbatar waɗannan sharuɗan guda biyu sun samu a cikin ta, to shine za ta amfane ka duniya da lahira. Wa sayajidu al-insanu mukhalafatin fil aqida, mala yace mutum in yana raye a cikin wannan rayuwar zai dinga ganin sabanin da ake samu cikin aqida, wa mukhalafatin fil ibadat, kuma mutum zai samu sabani mai yawa da ake samu cikin ibada, kathiratan mai yawa. Annasu ba dan komai ba, saboda mutane lahum ahwa, suna da soyayyen zuciyarsu, wa lahum ragabat, suna da kwaɗayinsu, kowa akwai abin da yake nufi, wa lahum ara'un, suna da ra'ayoyi mabambanta, wa lahum turuqun, kuma mutane suna da dariku daban-daban. To wa zaka yi ababun aqida? In ka zo zaka ga kowa yana da irin aqidarsa. Ababun ibada akwai bambance-bambance tsakanin ibadar suwane da su ta suwane, ra'ayoyin wannan yana bin ra'ayin wani, wannan shi kuma ra'ayin suwane yake bi. Sannan kowa kuma akwai abin da yake kwadayi akan inda yake bi din. Sannan kuma ga dariku da yawa, don ka tashi tawa zaka bi, kuma kowa yana ganin tasa ce daidai. In ka bi wancan dariƙa to ka saba na wancan dariƙar, domin in ka zo ko zikiran ma za ka ga zikirin wancan dariƙar daban da na wancan dariƙar. To yanzu in ka zo kana so ka yi wa Allah zikiri, na wancan dariƙa za ka ɗauka? Aqidun su ma ga sunan, akwai aqidar suwane, akwai aqidar suwane. To yanzu kai in kana so, kuma kowa in ka kudurce aqidar da ba tasa ba, shi ka bata masa, kuma baya ganin ka a matsayin mutumin kirki. To yanzu in ka tashi aqidar wa za ka kudurce? sannan soye-soyen zuciyar ma daban, hatta san zuciyar ma daban. San zuciyar wannan ya saba da san zuciyar wancan, san zuciyar wancan ya saba da na wancan. To yanzu in ka tashi nawa zaka bi? Haka ra'ayoyin. Sai malai ya ce fa nahnu, dan haka mu la nattabi'un nas, ba mu bin mutane, ba mutane muke bi. Ballantana in ka kasa gane ina zaka bi, domin in mutane zaka bi to zaka samu kanka cikin wannan. Akwai bambance bambancen aqida, akwai bambance bambancen ibada, akwai soye-soyen zuciya, akwai kowa kwadayin da yake, akwai ra'ayoyi mabambanta, akwai dariku daban-daban. To in kana so ka huta, kawai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka aje kowa, kakkabi mazhaba kowa, kakkabi dariƙa kowa, kakkabi ra'ayin kowa, kakkabi ainihin wato kungiyar kowa, kawai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi Allah ya aiko ma, kuma shi ne Allah ta'ala ya ce ma wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin, ba wanda Allah ta'ala ya baka tabbacin cewa an kabe shi zaka shiriya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatuna mashru'atun bittiba'i, arzikinmu na duniya da lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka mala ya ce fa nahnu la nattabi'un nas, mun ba ma bin mutane. Bal ya ce bari ma na'aridu ma alaihi nas, mukan dauko mu bujiro abinda mutane suke kai. Alal kitabi was sunna, sai mu dora wannan abun akan sikelin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ruwanmu, in ba ga wani mutum yana wani aiki muna tsammanin aikinsa mai kyau ne, sai mu ɗauko aikin, sai mu ɗora shi muna da sikelin awo ƙur'ani da sunna. In ya hau abokin tafiya ne, sai mu tafi tare da shi. Malai yake cewa fama wa faƙal kitaba was sunnata fa huwa haqqun, duk wanda muka gan shi yayi wani aiki sai muka ɗauko wannan aikin, sai muka ga yayi daidai da koyarwar alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in yayi daidai da wannan fa huwa haqqun, abinda wani yake kai ko yake kira a kai ko yake tafiya a kai gaskiya ne, domin alqur'ani ya goyi bayan abin, hadisan annabi sunnar manzon Allah ta goyi bayan abin. Wa ma khalafahuma fa huwa batilun, abin didda yace karo ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah ƙarya ne, haka ne shine kawai kaidar da aka baka. Ba wani mutum da aka ce shi kadai kai tabinsa a komai, babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu wani wanda aka ce kankame shi rike, duk inda ya sa kafarka sa kafarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda kake ganin yana burge ka, bin sa kake saboda kana tsammanin ko kana ganin kana da tabbacin yana kan alqur'ani da sunna, kana kallon yana sakinta, ci gaba da bin alqur'ani da sunna, shi ka sake shi. Qawluhu fadin sa fala tattabi' shay'an bihawak, karkabi wani abu da san zuciyarka. La tattabi' shay'an bihawaka wa ragabati, karka zamanto san zuciyarka shi kake jagorantarwa, shi yake jagorantarka. Karkabi wani abu bihawaka, da tsantsar san zuciyarka, wa ragabati ka da kwadayinka, kawai ya zama kwadayin, kawai haka kai wannan abun shi kake kwadayi, shi kake so, da haka shi zaka yi. Walakin sai dai ya kunu hawaka wa ragabatuka tabi aini lima jaa anil kitabi wa anil kitabi anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sai dai san zuciyar taka, abinda zuciyar taka take so da abinda kake kwadayin, su ne za su zo su yi biyayya, su risuna da gwiwoyinsu wa maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba Allah bane zai bi ka, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai bi son zuciyarka ba, san zuciyarka da abinda kake so ne za su bi Allah da manzansa. Wannan ita ce kaida. Fala tahwa, karka bi wani abu bisa san zuciya, illa ma jaa anillah, sai abinda ya zo daga Allah wa rasulihi da kuma manzansa. Wala targhabu, karka yi kwadayi, illa ma jaa, sai abinda ya zo anillahi daga Allah wa rasulihi da manzansa. Hadha huwa sabilun najah, wannan shine tafarkin tsira. In ba tsira mutum yake so ba, to sai ya kama da inda yake so, ya kama san zuciyarsa, ya shugabantar, ya bautawa san zuciyarsa. Amma duk wanda yake son tafarkin tsira, yake so ya tsira, to wannan shine tafarkin tsira. Idza taba'ta hawak, idan ka bi san zuciyarka, sirta minal ladhina taba'u ahwa'ahum, yanzu ka zama kanarki ka zama cikin wayanda suke bibiyar san zuciyarsu ga gaskiya karara daga Allah da manzansa ka ajiye ka bi wani san zuciyarka to ka zama daga cikin wayanda suke bautar san zuciya walam yattabi'ul wahyal munazzal sun zama cikin wayanda sai ka fada cikin wayanda ba sa bin wahayin da aka saukar qala ta'ala ubangiji ta'ala yayi magana akan irin wayanda ga gaskiya daga Allah ga gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su jingine su busan zuciyarsu Allah ta'ala ya ce fa illam yastajibu lak idan har ba su amsa maka ba fa'lam ka sani annama kawai yattabi'una ahwa'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka zo kai kaza ya kira ka kake amsawa to duk wanda ka kira shi yake amsa maka ka sani kai tsaye innama kawai yattabi'una ahwa'ahum san zuciyarsu suke bi wa man adallu ba mafi fata mimman ittaba'a hawahu sama da wanda yake bin san zuciyarsa bi gairi hudan ba tare da shari'a ba min Allah daga Allah ga shari'a daga Allah mutun ya jingine ta yaki ya bi san zuciya inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yahdi alqawma adh-dhalimin baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ka koma cikin suratul qasas aya ta 50 zaka ga wannan aya wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma ce fahkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci tsakanin su da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi san zuciyarsu amma ja'aka ka ajiye abinda yazo maka min alhaqi na gaskiya sai dai san zuciyarka ya risna ya bi gaskiya ba kai bane gaskiya za ta dinga binka kai ne zaka bi gaskiya suratul maida ayatu 48 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah ta'ala yace thumma ja'alnaka sannan muka sanya ka ala shari'atin akan wata hanya wani titi wani tsari min al-amri cikin al-amri fattabi'ha wannan hanyar da muka dora ka kai bita wala tattabi' karkabi ahwa alladhina la ya'lamun soyayen zuciyar wayanda ba masu ilimi ba ba su sani ba innahum imma ka dadada musu ka faranta musu ka biye wa son zuciyarsu lan yughnu anka min Allahi shay'a ba za su tsina na muka komai ba daga wajen Allah wa inna adh-dhalimina kuma haqiqa adh-dhalimai ba'dhum sashin su awliya'u ba'd majibinta al'amarin sashi ne masoya sashi ne wallahu shi ku Allah waliyul muttaqina majibincin al'amarin masu tsoron Allah ne Allah ka jibinci al'amuran suratul jathiya aya ta 18 zuwa ta 19 fa anta kai mai sauraron karatu in jumala baina amraini kana tsakanin al'amura guda biyu imma kodai an tattabi addina as-sahiha kodai ka bi addini as-sahiha ingantacce wa imma ko kuma an tattabi al-hawa ka bi san zuciya la thalitha lahumma ba shi da na ba su da na uku magana kenan kawai kodai ka bi addini ingantacce addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ko kuma ajiye shi busan zuciya ba na uku qawlu fatamruka min ad-dini fatakhruja min al-islam malam barbahari yace sai kuma ka fita daga addini ka bar musulunci manittaba'a hawahu domin duk wanda ya busan zuciyarsa fa innahu yamruku min ad-din hakika ya fita zai fita daga addini wa walau 'ala al-mad al-ba'id اول شيء يتساهل في المخالفه والهوى ثم يتعاضى متباع الهوى الى ان يخرج من الدين واتو كودا بي فتا الدين اكرم فرقو با malai yake cewa walau alal madal ba'id, koda daga nesa ne akwai tazara mai nisa tsakansa da barin addini din, awwalu shay'in, farkon daga farkon farko-farkon abu da zai fara wanda zai kai shi ga fita daga addinin shine ya tasahalu, zai dinga daukan abin da sauki, zai dinga ganin abin da sauki, fil mukhalafatu, wajen sabawa Allah da manzansa, wal hawa, da kuma bin san zuciya, thumma yata'azamu ittiba'ul hawa, sannan bin san zuciyar tasa zai kara girmama ya kara burinkasa, ila an ya kharuja min addini, har a waye gari ya bar addini, fayasira dinuhu hawa, sai a waye gari san zuciyarsa shine addininsa, duk abin da zuciyarsa take so zai yi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, akwai bawon kudi, akwai bawon riga, akwai bawon abin hawa, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisa, a wata ruwaya qatifa, ta'isa wan taqash wa idha shika falan taqash, yace bawon kudi ya tabi, bawon riga shi duk abin da zai, in dai riga ce to ko kudin waye ko ta wace hanya ce, kowane irin hanya zai bi dan kar a rena shi, zai sa kaya, wani kuma gurin kwanciyarsa ko kudin waye ko ta wace irin hanya ce, ko za a yi shirka ko za a rabu da Allah ko shi zai bi, kawai bawon ya ga gida ya gina cikin katon gida, ko ya gan shi yana juya manyan kudi, wannan ba ruwansa, kudaden su suke halatta masa suke haramta masa, ya yanke zumunci da wanda ya ga dama, dan kudin sun ce ya yanke zumunci da wani, ya take wani, dan kudin ko mulkin sun nuna masa cewa ya take wani, to yanzu ya zama bawon kudi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya kifa ya kuma ci da baki, ya Allah idan ya shiga masifa kakka fitar da shi, haka manzo Allah yayi wannan addu'ar. Allah ya kiyaye. Fayasira dinuhu hawa, sai a wayi gari addininsa, kar ka dauka addinin da yazo ne daga Allah ta hanyar manzon Allah, san zuciyarsa shine addininsa, duk abin da zuciyarsa ta raya masa ta gaya masa ba ruwansa da haram ne halal ne, Allah ya ce ayi, bai ce ayi ba kawai zai, dan haka ya zama bawan san zuciya. Allah ta'ala yace kama qala jalla wa ala, afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah, afara aita, Allah ta'ala yace shin kana da masaniya bani labari, man ittakhadha ilahahu hawa, game da wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin ubangijin bautarsa, wa adallahu Allah, Allah ya batar da shi ala ilmin, duk da yana da ilimi gashi ya san ga gaskiya amma ya ki bin gaskiya, wannan shine san zuciya, gaskiya karara ta bayyana amma mutum ya take ya ki binta, wannan ba komai bane face san zuciya. Allah ta'ala ce shin ka san wannan wanda ya riki san zuciya shine ubangijin bautarsa, wa adallahu Allah, Allah ya batar da shi ala ilmin, bisa ga ilmin da yake da shi, wa khatama ala sam'i, Allah ya dode jinsa baya iya jin gaskiya, wa qalbi, Allah ya sanya murfi ya raba zuciyarsa gaskiya shiriya alheri baya shigarta, wa ja'ala ala basarihi gishawa, sannan ya sanya wani rufin ya ko tsatsa ya rufe idanunsa, baya jin gaskiya baya ganin gaskiya, waje ala ala basarihi gishawa, ya sanya kuma wani rufin ainihin akan fuskarsa akan idanunsa, baya ganin gaskiya, duk abin da zaku gaya masa in dai ba san zuciya ba baya ganin sa. Kaga wannan aya ta tabbatar da akwai bayin san zuciya ba bayin Allah bane, akwai masu bautawa san zuciya, akwai masu bautar san rai. Suratul Jathiya aya ta 23, fal hawa ilahun akhar, kenan malam yace ashe san zuciya wani ubangiji ne daban kuma, mutum bai hankali ba sai ga san zuciya yake bauta amma shi bai sani ba ma, ashe bayan ubangijin bauta akwai kuma wani ubangijin daban da wasu mutanen suke bauta shine san zuciya, walaysa shirku maqsuran ala ibadati as-sanam, mala yace kar ka taba baut tunanin shirka ta takaitu ne akan bautar gunki awul watan, bal yace a hunaka shay'un akar, akwai wani abun bautar daban bayan gumaka da wasu suke bauta, akwai wani abun bautar daban, wa huwa al-hawa, shine san zuciya. Faqad la ya'budu al-insanu al-asnama, zai iya yiwa ga mutum baya bautar gumaka, wal ashjara, baya faduwa yayin bishiya sujada, baya bautar bishiya, wal ahjara, baya bautar duwatsu, wala ya'budu al-qubur, baya bautar mutane matattu na cikin kabari baya yi, lakin sai dai yattabi'u hawahu, yana bin san zuciyarsa, fa hadha 'abdun li hawa, to mai bin san zuciya shi ma bawa ne na san zuciya kenan. Wani za ka baya bautar gunki, baya duk wannan shirkar da ake magana, shi kuma ubangijin da yake bautawa san zuciyarsa. Fa 'alal insan, wajibi ne akan mutum an yahdara, yayi taka tsantsan, wala yattabi'a illa ma wafaqa al-kitaba wa sunnah, kada mutum ya bi sai abin da ya dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qawluhu fadin safa innahu la hujjata lak, baka da wata hujja. Malam Barbahari yace domin baka da wata hujja. Faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi sunnata, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana wa al'ummar sa sunnarsa, wa awdahaha, yayi bayanin sunnan nan tasa li ashabihi, ga sahabbansa. La hujjata, a ƙarƙashin haka babu wata hujja, liman khalafa, ga duk wanda ya saba, wattaba'a hawahu, ya bi san zuciyarsa. Li annahu dalla, domin ya ɓata ne ba'dal bayan, bayan bayani ya riga ya zo masa. Wa ba'dal ilm, ya ɓata ne bayan ilimi ya riga ya same shi. A fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm, laysa jahilan, ba jahili bane da ilimin sa, ya san fari ya san baki, amma ya ajiye abin da ya sani na ilimi ya bi san zuciyarsa. Bal ya'rifu alkitaba was sunna, kaga mutun ya san alqur'anin ya san sunnar, wa ya'rifu aqwal alilm, ya san kuma aqwal ahli alilm, maganganun malamai ma abota ilimi duk ya karanta ya sani. Lakinnaha la tuwafiqu hawa, sai dai alqur'anin bai daidai da san zuciyarsa ba, yanzu shi zuciyarsa kaza take so, kuma alqur'ani ya saba wannan abu, san zuciyar tasa, wato hadisin annabi bai daidai da san zuciyarsa ba, dan ga hadisi ingantacce daga manzon Allah, sai mutun ya aikatawa ya take shi saboda bai yi muwafaqa da san zuciyarsa ba, ga maganganun malamai magabata amma ba su daidai da san zuciyarsa ba, dan haka alqur'anin da sunnar da maganganun malamar duk ya take su. Fayaturuha, kaga mutun ya bar su, waya akhudhu ma yuwafiqu hawahu, sai yayi riko da abin da ya dace da san zuciyarsa. Hadha huwa ad-dalal, wannan ba kawai bane face bata, wannan shine bata, wal iyad billah, Allah ta'ala ya kiyashe mu ga barin bin gaskiya bayan mun santa. Fatiba'ul hawa khatirun jiddan, bin san zuciya yana da hadari kwarai da gaske. Fa 'alal insan, wajibi ne akan mutum an yahzara min ittiba'il hawa, ya guji bin san zuciya. Qala Allahu jalla wa ala, Allah mai girma da daukaka ya faɗa li nabihi Daud, ga annabinsa Daud alayhi salatu wassalam, yace wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, kar ka bi san zuciya, fayudillaka, san zuciya zai batar da kai ne an sabilillah, ya raba ka da tafarkin Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah, wadannan ku da suke bata gabarin tafarkin Allah, lahum azabun shadid, Allah yace suna da azaba mai tsanani, bima nasu, saboda abinda suka yi watsi da shi na abinda suka sani yawmal hisab, na abinda zai faru ranar hisabi. Wal ibn al-jawzi rahimahullahu kitabun fi mujalladin dhakhmin ismuhu dhammul hawa, babban malamin nan ibn al-jawzi Allah ya masa rahama, yana da wani littafi mujalladi guda kato, sunan littafin ma dhammul hawa, zargin san zuciya, zargin bin san zuciya, sunan littafin kenan. Aurada fihi min al-adilla, ya kawo dalilai masu yawa a cikin wannan littafi. wa aqwali ahli al-ilm ya kawo maganganun malamai da yawa a ciki wal hikam da maganganun hikima allati tuhaddiru min ittiba'i al-hawa wa inda zasu taimaka wajen tsoratar da kai ga barin bin san zuciya fal wajibu ala al-insan malai ce dan ka wajibi ne akan mutum an yahdhara min hawa wallahi ta ka tsantsan da san zuciya fa innahu domin zaka iya samu qad yaslamu mutum zai iya kubuta Allah ya kubutar da shi min ibadatul asnam daga bautan gumaka bai taba bautan gunki ba zaka iya samu wani a haka Allah ya kubutar da shi baya bautan gunki wal ahjar ko bush ko duwatsu wal ashjar ko bushoyi wal qubur ko kaburbura duk baya bautar su wa ya'rifu tauhid ka samu mutum ya san tauhidi wa ya'rifu sunna ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lakin sai dai lam yaslam min ittiba'il hawa ya kasa kubuta bai kubuta ba daga bin san zuciya ga ilimin ya san alqur'ani ya san sunnar ba kuma bautar gumaka ga tauhidi ya sani amma abin da ya masa kancal ya yi mabace bin san zuciya wa hadhihi musibatun azima bala yace wallahi wannan musiba ce mai girma Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga bin san zuciya fa alal muslim wajibi ne akan musulmi an yahdhara min ittiba'i hawa ya kiyayi bin san zuciyarsa wa yakuna hawahu ita kanta san zuciyar tasa abinda zuciyar tasa take so ya tirsasa ta ya dankufar da ita ya sa ta tarsuna taba'an ita ma ta yi biyayya lima ja'a anir rasul ga abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tarbiyanci zuciyarka domin annabsu kadifili in tuhmilhu shabba ala hubbir radai wa in taqdimhu yanfadimi haka aine wato mala abin nan yake fada wato mai alburda yake cewa zuciya da kake kallanta kamar karamin yaro take in tuhmilhu shi yaro jariri ko karamin yaro in tuhmilhu in kai sakaci ka kyale shi shabba ala hubbir raba zai taso ya girma yana san shan nono wa in taqdimhu amma wasa ta yaye shi fa yan fadimi sai ya tattara ya hakura haka zuciya take yana kuka ya kicin abinci yau a kai shi gidan kakarsa ko gidan wata yayar babarsa an ce an yaye shi yayi ta rigima kwana daya kwana biyu so yake a mai da shi kan shan nono kuma so ake daina shan nono a haka ana dan mika masa kaza ya ki har ya gaji ya dawo ya hakura a bashi kunu ya sha ya kaza sai kaga ya hakura da shan nono haka zuciya take in ka kyale ta to za ta kai ka ga mahalaka tana san ta'adi tana san barna innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi me umarni ce da aikata shi yasa bakin su dai da shedan shi yasa da yace wa khalifun nafsa wash shaytana wa'sihima wa in mahadaka nusihi fatahimi me alburdan ya kuma cewa wa khalifun nafsa ka saba wa san zuciyarka wa shaytana saba wa shaytaninka wa azima zama dan tawaye ka dinga musu sabo wa imma hadaka nusihi zuciyarka da shaytaninka idan suka ce tsantsan nasiha suke ma fatahimi wallahi ka tuhumci nasiha shaytan ne zai ma nasiha kirki bai yi wa baban mu ba annabi adam me ya faru kama jaa fil hadith kaman yanda yazo cikin hadith قال صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم دينك بازي زمم إيماني با حتى يكون هواه حسي سنزوتي سيا زمم تبعا شيما بيأي يكي شيكا سنزوتي لما جئت بهيغ أبند نزودش صحاه النووي في الأربعين وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أما أن حديث ضعيفين كما يند ابن ينا تكين أربعون النووي arba'una hadith da muke karanta hadisi ne wanda yake akwai rauni wajen isnadin sa kamar yanda shi kansa Ibn Rajab al-Hanbali mai Jami'ul Ulum wal Hikam wanda yawa ainihin wato shi arba'una hadith din sharhi yayi ishara zuwa ga raunin sa dha'ifi ne akhrajahu Ibn Abi Asim fi sunnah Ibn Abi Asim ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafin sa sunnah wa da'afahu Sheikh al-Albani fi zilalil janna Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisin yana da rauni kamar yanda ya faɗa cikin wani littafi zilalul janna shafi na 15 والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا وبينه لامتي منزل الله صلى الله عليه وسلم بيبر وانا ابو با فاشي يا بينا شي ga al'ummarsa bab wani abu karami ko babba fa ce manzo Allah yayi wa al'ummarsa bayani hatta qala ba'du sahaba, har wasu daga cikin sahabbai suka ce ma tu wufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wafati ba, bai bar duniya ba, wa da'irun yuqallibu janahihi, tsuntsu yana yawo da fukafukansa fil hawa a sararin samaniya, illa wa dhakara lana minhu ilma, face sai manzon Allah ya kallo wannan tsuntsun ya gaya mana wani ilimi da ke tattare da wannan jujjuyawar ko yawon da tsuntsun ko shawagin da yake a sama. Haka sahabbai suka ce ba wani abu da kake bukata a addinance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai yi bayanin sa ba, babu ma taraka shay'an, bai bar komai ba, mimma tahtajul bashariya, daga abin da dan adam yake da bukata, mimma yuqarribuha ila Allah, daga irin abin da zai kusanta dan adam zuwa ga Allah, wa yub'iduha anil kufr, ya kuma nisantar da dan adam daga kafirci wad dalali da qata, illa bayyanahu, fa ce manzo Allah ya bayyana shi, ba wani abu da kake nema na shari'a da zai kusanta ka zuwa ga Allah sai da manzo Allah yayi bayani saka gaba duniya, ba wani abu da zai halaka dan adam ya kai shi wutar jahannama fa ce manzo Allah sai da ya bayyana wa al'ummarsa. Wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce inni tarikum fikum, haqiqa ni zan tafi in bar muku, na tafi amma na bar muku ma abinda in tamassaktum bihi, in har kun yi riko da wannan abin, lan tadillu ba'di, ba za ku taba bata ba bayana. Wani abu ne manzon Allah ya tafi ya ban mana, yace kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata. Manzon Allah ya ban mana waɗannan, yace in mun rike su ba za mu bata ba. To ya akai al'umma ta bata sakin waɗannan abubuwan guda biyu da akai, kuma ba za a taba dawowa kan daidai ba, ba za a taba dawowa a shirya da Allah ba sai an dawo kan waɗannan abubuwan da muka sake su bayan manzo Allah ya ban mana su. Ya gaya mana ba za mu bata ba matukar ban yi riko da su. Wannan hadithin hasan ne, hasanahu Sheikh Al-Albani fi manzilati sunna fil Islam, shafi na 18 wa azahu lil haki. Taraka ummatahu ala al-bayda, ya bar al'ummarsa akan hanya faratas, layliha ka nahariha, daranta kamar ranar ta take, la yazigu anha illa halik. Walamma akmala Allahu bihi ad-dina, yayin da Allah madaukakin sarki ya cika mana addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa atamma bihi an-ni'ma, ya cika mana ni'ima da addinin nan, intaqala, ko ya cika mana addini bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya cika mana ni'ima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, intaqala, sai manzon Allah ya ciru ya tashi, ila jiwarin rabbihi, ya tafi zuwa ga makwabtaka ko kusanci da ubangijinsa. Manzon Allah ya bar duniya ba'da ballagal balagal mubin, bayan ya isar da sako isarwa wadda take mabayyaniya, wa awdaha sunnata, yayi bayanin sunnata li ashabihi, ga sahabbansa, wa qala fi khutbati hajjatul wada, manzon Allah a hudubarsa ta ban kwana yace ala ku saurara, hal ballagtu, na isar da sako. Shi yasa na gaya mana hadarin bid'a, kamar kana nuna cewa wannan yanzu kaga a hajjin ban kwana wanda manzon Allah yana komawa bai shekara ɗaya bai bar duniya, yace ya al'umma an taru a hajjin sa na ban kwana, yace na isar da sako. Yanzu ka zo da wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita ba, yanzu tuhuma da cajin manzon Allah kake cewa ga wata ibada mai kyau, mai lada, mai falala, amma annabi ya koye ta yake ga mutane, wannan kaga yana da hadari. Qalu, gaba ɗaya sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballagta, mu shaida ne mun tabbatar da ka isar da sakon Allah, wa nasahata, kai nasiha. Fa qal, manzo Allah ce Allahumma shahad, Allah ka zama shaida. Kuma sai yanzu bayan shekara 1400 da wani abu a ce ga wata ibada a zo a dinga yi, akwai lada? Allah ya gane da mu. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1654, Imam Muslim hadisi na 1679, hadisi ne na Abi Bakar, Allah ya kara masa yarda. Sai mu tsaya nan, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuɓa.